na mente. Masha Allah, tabarakallah, insha Allah, tanzawangwenki watarana. Masha Allah, tabarakallah, insha Allah, tanzawangwenki watarana. Zuma zauna, zuma saba, harche da hakori suka saba. Duk fadin duniya ke na zaba, gana wa gana ki sai mu kwaba. Masha Allah, tabarakallah, insha Allah, zan zama wanki wata rana. Masha Allah, tabarakallah, insha Allah, zan zama wanki wata rana. Kwantar da hankalinki na riga na zamana ki, kaunar da babu sirki ni ita ce nake miki. Idan na zo wajenki sai na ji ban san na barki, kallo idan na miki sai na ji na fara san ki. Masha Allah, tabarakallah, insha Allah, zan zama wanki wata rana. Masha Allah, tabarakallah, insha Allah, zan zama wanki wata rana. Nai dariya na dace, masoyiya mai kyan zance, babu ke tilas na bace, nake ne karshen zance. Har gana tantance, har abada ban mance, soyayyar ki ina nace, zan rike ki har abada. Masha Allah, tabarakallah, insha Allah, zan zama wanki wata rana. Masha Allah, tabarakallah.